Assalamu alaikum abokai matasa barkaku da yamma barkamu da sake saduwa da ku a wannan asabarin 23 ga watan October na shekarar 2021 kuna tare da ni Samira Rafi da Rakiya Arami dan gabatar muku da labarin matasa ya ne gora kina lahiya
alhamdulillah mira da fatan da kin wani lahiya yau da me kika zo mana da shi
ɗan takarar da suka cancanci shiga gasar jami'an duwan wato custom ba su san hanyar da za su bi ba sun buƙaci ai amfani da shawarar da majalisar dokokin jihar ta yanke ƙarin bayani cikin wannan labarin a cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne game da sanya anko wato uniform a lokacin bukukuwa da ya zama abin daurin kai ga matasan Agades shafin wasanni kuma za mu yi magana ne game da gasar zakarun turai
Mira mabiyan addinin musulminci ɗan ɗariƙar Tijjaniya na ƙasar Niger sun haɗu cikin daren Lahadi zuwa daren Litinin a Kyoto, jihar Doso don sallar Maulidi wanda ke bikin haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wannan taron kuma yana da fa'ida ga matasa musulmai waɗanda ke gudanar da ayyukan samar da kuɗi. Hasumi Abdulrazak yana daga cikin su, yana saida tazibi ne. Mu saurare shi a rahoton Farid Burayma.
Iri muke da su a nan. Tasbaha akwai har na jika 50, jika 25, jika 30, jika 20, jika 15. Akwai na 300, har na dala 150 akwai ke shiryawa mu hada tasbaha. A wajen maulidi akwai waɗanda suke iya hada tasbaha 20. Ba mutum ɗaya ba ne, akwai masu iya hada 10, 15 har sama da haka.
Mira riƙe 'yan mata a makarantu. Da kuma karfafawa mata a tsakiyar taron muhawarar da kungiyar matasa don ci gaba wanda ake kira AJIDE suka gudanar a wannan makon.
Rahoton Musa Maman.
Ta dawo muhawarori kan batutuwan rike ɗiyamace a makaranta da samun cin gashin kai na mata su ne manufofin da ake son a cimma ta hanyar wannan muhawara a cewar Muhammad Alkasim shugaban kungiyar matasa masu neman ci gaba.
An gayyaci mata da matasa daga bangarori daban-daban domin a yi raskuna. Maudu'in yana magana ne bisa kwarewa to kuma yada tsakaninmu
baiwa yarinya tarbiyya baiwa dukkan al'umma ƙasa tarbiyya ne kamar yadda aka saba gayi sannan kuma samun injin gashin kai na mata na da muhimmanci sosai in shi wasu mahalarta
in fi kan ya mace idan ta samu tarbiyya tana iya tarbiyyar da al'ummar ƙasa maza sun fi mu inci idan zan iya faɗa haka mata suna gamawa da matsaloli da dama saboda a takeice mata suna dauke da nufi da dama saman su
ta hanyar tattaunawa akan rike ya mace a makaranta da samun cin gashin kai na mata. ‘Yan mata da samari na Agares da suka fito daga ƙungiyoyi daban-daban sun yi masanyar fasahohi.
Mira waɗanda suka cancanci shiga gasar Koston na shekarar 2019 wanda ma'aikatar kuɗi ta soke su sun yi zaman dirshi a ranar Laraba.
Suna buƙatar ministan ya rattaba hannu kan dokarsu don su shiga horon soja. Isufu Ibrahim, ɗaya daga cikin masu magana da yawun waɗanda suka cancanci shiga gasar, ya yi bayanin tsarin da za su bi idan ba su samu nasara ba a shari'ar tasu. Rahoton Ruka Yata Abdurrahman.
Dangance da bayanin da za mu iya bayarwa shi ne ba ma son abin ya kai mu ga jayayya. Muna son a fahimci juna idan ba a kai ga gyara abin a cikin ruwan sanyi ba. Ministan yake aiwatar da abin a cikin wa'adin watanni 5, doka ta ba mu damar shigar da ƙara. Ga duka wani ma'aikacin gwamnati ko wani ma'aikaci da yake biyayya ga hukuncin kotu. Doka ce ta tanadi wannan. Za mu yi amfani da wannan hanyar domin aiwatar da hukuncin kotu. Idan har suka ƙi to nan fa za mu zame kafa wandonmu.
Mira sai kuma fannin al'ada. Kungiyar Niger Hip Hop tare da sa hannun Magic R da CCFN suke shirya ayyukan al'adu mai suna daren Hip Hop na Niger. Shiryawa Frederick Pesho ya yi wa Rabiatu mai Kano ƙarin bayani game da fim ɗin Lilwal.
Lilwal film ne da ke bayyana tarihin harkar hip-hop a Niger. A gare ni tunanin yin wannan film shine sanin me aka yi mai kyau, me aka yi mara kyau, kuma ina muke yanzu. Zan bar film ɗin da kansa ya yi bayani. A cikin film ɗin an bayyana hanyoyin mafita domin dawo da hip-hop bisa mizani na ƙasa da ƙasa. Manufarmu yau shine muna da shahararru a Niger, kuma cikinsu za mu shirya matasa saboda kullum yana da kyau a samu magada domin samun masu yin wannan hip-hop da za su wakilce mu a
ƙasashe.
Goga Kiki, a cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne game da sanya uniform wato anko a wurin bukukuwan aure da zanen suna wurin matasan Agades.
Haka ne Mira, wannan al'amarin ya zama abin damuwa a yau a birnin Agades duk da haramta shi da sarkin garin yayi a shekarar 2018.
Wannan yanayin yana da sakamako da yawa a cikin al'umma kamar yadda matasa da yawa ke ganin asarar kuɗi ce. Rahoton Musa Mamman.
Albarkacin sabgogi kamar aure ko kuma suna, wasu ƴan mata na dumka uniform 4-5 kuma suna kashe fiye da jikka 50 kuɗin sefa. Domin samun wa'annan kuɗaɗen, matasa ƴan mata na shiga aiwata wasu ababuwan asha kamar yanda Ramatu Haruna wata sababbiya ga dumkin uniform.
Muna yin uniform a lokacin aure da buki. Ina kashewa kusan jikka 40 zuwa jikka 50. A wata ina uniform 4-5 kuma banda ma albashin jikka 10 a wata. Wannan matsala ne saboda na tura mutane suna yi abin da babu kyau. Balle ma ƴan mata yana tusa su suna karuwanci da sata domin kawai su samu kuɗin yin uniform.
Biyo bayan koke-koken al'umomi, mahukuntan gargajiya na Agades sun dau mataki a watan Maris 2018 na kawo hani ga uniform, amma sai dai kash wasu ƴan matan na ci gaba da kunnan kashi a kai. Al-Mumin Umaru, wakilin mai martaba sarkin Abzin, ɗauke da bayani.
Hukumomin jihar Agades sun ɗauki matakai na hana anko a yayin bikin aure ko suna da sauran sabgogi a cikin da'ira birnin Agades. To sai dai wannan matakin duka da yake yana aiki, amma a halin yanzu bai hana mutane suna ci gaba da yin anko ba.
Wasu uwayen ƴan matan na Agades na sa kira ga hukumomin gargajiyan Agades da su sake maimaita wannan matakin na hanin dumkar uniform domin amfano ga kowa.
An buga wasannin mako na uku na gasar zakarun Turai a wannan makon. A rukunin A, PSG ce ke jagoranci da maki 7, Liverpool ce ke kan gaba a rukunin B da maki 9, rukunin C kuma Ajax ce ke da rinjaye da maki 9.
Haka ne Mira, dangane da rukunin A kuma Bayern Munich ce ke kan gaba da maki 9.
A nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku kuma sake saurare ba tare da kun biya ko labisa layin Airtel ta lambar 3-2-5. Bye bye.